Jama'a assalamu alaikum. Shafin yanar gizo na Bella Naija ya faɗi cewa wata ƴan Najeriya mai suna Miss Esther Ibanga ta samu lambar yabon zaman lafiya ta Japan mai tafi da ladan kuɗi har dalar Amurka 170,000. Mujallar Business Times ta ba da rahoton cewa Mrs. Ibanga dai ta samu lambar yabon ne jiya Talata saboda irin gwagwarmayar da ta yi akan yawan hare-hare da sace-sacen da ƴan ƙungiyar Boko Haram suka gudana a Najeriya, inji shafin na Bella Naija. Mrs. Ibanga kuma ita ce ta kirkiro ƙungiyar nan mai zaman kanta ta mata marasa bango, wadda ake kira Women Without Walls Initiative a takaice, ƙungiyar da ke yin gwagwarmaya akan haƙoƙin mata da na yara.